controversy.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da subahin yau. Da fatan an waye gari lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a 21 ga watan Yuli da shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labaran.
To Aisha, jama'a Amurka sun ce har yanzu Koriya ta Arewa bata mayar da martani ba akan kokarin da suke yi na tattaunawa da ita game da makomar wani sojan Amurka da ya tsallaka yankin iyakar da ta raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Kwanaki biyar bayan da 'yan sandan da'a na Iran suka koma aiki akan titina don ci gaba da aiwatar da dokokin sanya hijabi na dole, babban jami'in 'yan sandan Iran ya bayyana matakin a matsayin mai kyau. Kwararru a fannin kare haƙoƙin bil'adama da ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa sun buƙaci shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya da ya sa baki don hana aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren ɗan damben boxing na ƙasar Iran.
To kanin labaran kenan aka saurara. Idan muka leƙa ɓangaren rahoton nan kuma, za a ji yadda al'ummar jihar Maradi a ƙasar Nijar suke kokawa da cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi. Ko ina dalili?
Dan jarida, saboda Allah mu masu sai muna ɗanɗana kuɗa matsakani da Allah. Wannan jiya tallafin mai da shugaban ƙasar Nijeriya yayi kamar mu shi Modeli Sala.
Sannan kuma za a ji yadda hukumar gudanarwa ta asibitin koyarwa ta Maiduguri ta yi murnar cika shekaru 40 da kafuwa. Kamar kullun a rana irin ta yau Juma'a, muna tafi da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin mu kai ga duka wannan, sai bayan Maryam ta karanto mana kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Jama'a Amurka sun ce har yanzu Koriya ta Arewa bata mayar da martani ba akan kokarin da suke yi na tattaunawa da ita game da makomar wani sojan Amurka da ya tsallaka yankin iyakar da ya raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu, duk da cewa an umarce shi ya komo Amurka domin fuskantar ladabtarwa kuma a sallame shi daga bakin aiki. Saboda da wasu dalilai da ba a sani ba, Travis King ya shiga cikin Koriya ta Arewa a yayin da yake tare da wasu farar hula 'yan yawon bude ido a yankin iyakar a ranar Talata, kwana guda bayan da ya kamata ya bar kasar ya zo wani sansanin soja da ke nan Amurka. A makon da ya gabata ne aka sako King, dan shekaru 23, daga wani gidan yari na Koriya ta Kudu bayan ya kwashe kusan watanni biyu a can saboda laifin cin zarafin wani. A ranar Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa jami'an hukumar tsaro na Pentagon sun yi ƙoƙarin tuntuɓar takwarorin aikinsu na Koriya ta Arewa ba tare da samun nasara ba. A baya dai, jami'an diplomasiyyar ƙasar Sweden sun saurari batutuwan Amurkawa a ofishin jakadancinsu game da Koriya ta Arewa, amma rahotanni sun bayyana cewa ba su koma ƙasar ba tun lokacin da Pyongyang ta umarci baƙi su fice daga ƙasar a farkon ɓarkewar annobar COVID-19. Kwanaki biyar bayan da 'yan sandan da'a na Iran suka koma aiki akan titina don ci gaba da aiwatar da dokokin sanya hijabi na dole, babban jami'in 'yan sandan Iran ya bayyana matakin a matsayin mai kyau kuma wanda ba za a sauya ba. A wani taron manema labarai a lardin Karnan a jiya Alhamis, shugaban 'yan sandan Ahmad Reza Radan ya bayyana aikin sa ido akan matan da ba sa sa hijabi a matsayin ibada da kuma bin doka. A halin da ake ciki, babban alƙalin ƙasar Iran ya yi kira ga ɓangaren shari'ar ƙasar da ya naɗa alƙalai na musamman da za su duba shari'ar da ta shafi aiwatar da dokar sanya hijabi. Aikin 'yan sandan na ɗa'a a kan tituna ya ragu sosai tun bayan zanga-zangar nuna adawa da gwamnati a faɗin ƙasar da aka shayi sakamakon mutuwar Mahsa Amini 'yan shekaru 22 a hannun 'yan sandan a shekarar da ta gabata. 'Yan sandan na Iran sun kama Amini ne bisa zargin bata sanya hijabi daidai ba. A wani lamari daban kuma, kwararru a fannin kare haƙoƙin bil adama da kungiyoyi masu zaman kansu da yawa sun buƙaci shugaban hukumar kare haƙoƙin bil adama a majalisar ɗinkin duniya ta OHCHR da ya sa baki ba tare da ɓata lokaci ba don hana aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren ɗan damben boxing na ƙasar Iran da aka yanke masa hukuncin kisa saboda rawar da ya taka a zanga-zangar da aka yi shekarar 2019. Wannan kiran na zuwa ne bayan da aka tabbatar da hukuncin akan Muhammad Javad a ranar Laraba kuma aka kai shi wani keɓaɓɓen wuri a gidan yaron wakila Bal a birnin Mashhad inda ake tsare da shi a cewar wata wasiƙa da aka aika wa shugaban hukumar OHCHR Volker Turk a cikin dare. Muna neman ka gaggauta sa baki don ceto rayuwar Muhammad Javad, fursunan siyasar Iran, a cewar wasiƙar wacce wasu 'yan rajin kare haƙoƙin bil adama na ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyi 85 suka sanya wa hannu. Wani tsohon shugaban kotun duniya ta ICC da wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya na yanzu da na baya su 19 da tsofaffin ministocin gwamnati da kuma wasu da suka samu lambar yabon Nobel laureate su 7 na daga cikin waɗanda suka rattaba hannu akan wasiƙar da kamfanin dillancin labaran AFP ya gani. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba muryar za ta karanto mana sauran labaran. Yanzu dai ga rahotonmu na farko mai cewa asibitin koyarwa ta jami'ar Maiduguri ta yi wa majinyata maza da mata da ma ƙananan yara masu fama da cututtuka daban-daban daga Lungu da Sako na jihar Borno fiye da 1,000 aikin tiyata kyauta domin murnar cika shekaru 40 da aka kafa asibitin. Ga dai Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan aiki da yana zuwa ne a daidai lokacin da asibitin ke cika shekaru 40 da kafuwa. An dai kafa wannan asibitin ne tun a shekarun 1983 da kuma yanzu haka ke samun majinyata daga dukkanin jihohin ƙasar nan, hada da makwabtan ƙasashe da Skadar Nijar da Chad da Gabon da kuma Central Africa. Wannan asibiti ta gudanar da aikin fidin fiye da mutane 1,000, ta kuma raba magunguna kyauta fiye da mutane 5,000 a unguwanni biyu da ke cikin garin Maiduguri, ya haɗa da Gungiri Kalari, wanda dukkaninsu suka fuskanci wannan matsalar na rashin tsaro. Na kuma ziyarci asibitin inda na tattauna da wasu da ake shirin shiga da su aikin fitan, ga kuma abin da suke cewa.
Mohammed Shetima, prostate enlargement ne yake damuna. Kafin safarin wannan since 2014.
To wani kudi da aka karba a hannunka?
Ko ba karba ba. Kyauta za a yi mu.
Ibrahim Mohammed.
To da shi ka zo kai maza a maka aiki ko?
Sosai.
Kyauta ne za a yi ko an karbi wani abu?
Kyauta ne za a yi mun, ba ma ni kaɗai ba ma mun ci gajiyan wannan abin. Fiye da mutane 15 a iya yankin anguwanmu ma kawai.
Suna na Malam Salisu Badamasi. Ni ma na zo za a yi min wannan aiki.
Me yake damun
naka? Hayaniya ne.
Kuma kun san shekara nawa kana fara wannan hayaniya?
Ai ya kai shekara 16 ina tare da
kai. Akwai wani abin da ka nema ko kobo? Duk wani zirga-zirga da muke ba wani wadar yake mu ba ko kobo.
Professor Suleiman Aliyu shine shugaban likitoci masu gudanar da wannan aikin fita.
Farko dai mun ga mutane 450 rana ta farko kenan waɗanda muka gani. Rana ta biyu mun ga mutane 600 kuma muka jaddada masu cewa tiyatar nan da za mu yi masu kyauta ne, don muna murna cewa wannan asibiti ta yi wannan tsawon lokaci har shekara 40. Muka ga ya dace mu ma mu taimaka ma mutane. Akwai mata da yara da manya duka. Kuma so ma don ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis zai kare.
Shi ko Professor Ahmed Hijo shi ne shugaban asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri, ga kuma abin da ke cewa.
They share the operating theater in the surgery department, so we decided to build.
Ya ce mun yi gine-gine da dama a cikin wannan asibiti, kuma ko wannan ɗakin tiyata da suna gudanar da tiyata ne in an fitar da wannan sai a sa wannan, amma yanzu yana iya ɗaukar mutane da yawa don mun sake faɗaɗa wurin da zai dake marasa lafiya da ake yi wa wannan aiki. Ba guda ɗaya muke da shi ba.
Everything revolves around funds. We need to invest on our.
Professor Aishiju ya ce akwai kuma matsala na ƙarancin kuɗi da muke fuskanta, don komi da komi da ka gani yanzu ya shafi kuɗi, don akwai buƙatun gasar harkokin kiwon lafiya. Ko da shike a yanzu gwamnatin tarayya ita take biyan albashin ma'aikatanmu da wasu manyan ayyuka, yace idan muka duba yadda farashin abubuwa suka tashi a waje, mun san matsalan tattalin arzikin jama'a da suke fuskanta, don haka akwai buƙatan agazawa harkokin kiwon lafiya.
million and our IGR, the whole of it is no more than 14 million.
Yace batu na biyu akwai matsalar wutar lantarki. Dan kamfanin wutar lantarki suna kawo mana bill din naira miliyan 39 kuma kudaden shiga mu gaba daya ya wuce biliyan 40 ba. Dan haka ba mu da wani raran kudi.
I think government should look at the effect of the fuel subsidy.
Yace ya kamata gwamnati ta duba bacin tura tallafin man fetur. Ya kamata wani bangare ya tafi harkokin kiwon lafiya. Dan ina gani zai ce maka dan wannan ya shafi abubuwa a kasuwanni da kuma farashin kobi da komi. A cewar shugaban asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri Professor Ahmed Ashijo Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Nigeria.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Yanayin danniya da ake wa kafafen yada labarai a kasar Belarus yayi muni sosai har ta kai ga yanzu hukumomi na auna mutanen da suka taba yin aikin jarida a cewar masu sharhi kan kafafen yada labarai. Waɗannan kalaman na zuwa ne yayin da a wannan makon hukumomin kasar Belarus suka kai samani a gidan Ihar Karnai wani tsohon dan jaridar kafar yada labaran RFERN suka kuma tsare shi. Diyar dan jaridar Polina ta fada wa kafar yada labaran RFERL cewa hukumomi sun kai samami a gidansu dake Minsk babban birnin Belarus a ranar Litinin suka kwashe wayoyi da kwamfutocin gidan daka. Ba a dai bada wani dalili ba na kaman ko kuma kai samaman kuma an kai Karne cibiyar tsare mutane ta Okristina. Karne shine dan jarida na baya-baya da aka tsare a Belarus. Tun daga shekarar 2020 hukumomin kasar sun dauki tsauraran matakai akan kafafen yada labarai masu zaman kansu da kuma yan adawa biyo bayan zanga-zangar da aka yi bayan zaben da shugaba Alexander Lukashenko yayi kirarin lashewa. Akalla mutane 9 sun mutu wasu da dama kuma sun jakkata a lokacin da wani bom ya tashi a wani kauye dake arewa maso gabashin kasar Congo a cewar wani jami'in yankin ajiya Alhamis. Bom din ya tashi ne a yankin gabashin Rushuru da yammacin ranar Laraba abinda Isaac Kibira mataimakin gwamnatin lardin ya fada kenan. Wani dake cikin kungiyar yan bangan kauyen a yayin da yake kokarin tantance wani abu da ya gani a kasa a lokacin ne bom din ya tashi a tsakiyar kauyen kuma nan take ya mutu tare da farar hula guda 8 dake kusa. Nan take dai ba a san wanda ya dasa bom din ba. Ko da yake jami'ai sun ce an gano shi ne a wani yanki da yan tawaye suka kutsa a kwanan nan. Kibira ya kuma ce wani sashi na dakarun yankin gabashin nahiyar Afirka da aka tura wurin sun kai daukin gaggawa. Jami'an lafiya a yankin sun ce an kwantar da waɗanda suka jakkata a wani asibiti domin yi masa jinya.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu koma taskar rahotanninmu wanda zai kai mu makwabciyar Najeriya Niger. Inda talakawa a Maradi suke kokawa da tsadar kayan masarufi da basu taba gani ba ko da ko a lokacin bukukuwan sallah. Lamarin da wasu yan kasuwar ke dangantawa da cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi. Tuni da yan kungiyar farar hula masu yaki da tsadar rayuwa suka yi kira ga gwamnatin kasar ta Niger don ta shigo ta duba lamarin. Daga Maradi ga Mansur Sani dauke da ci gaban rahoton.
Tashin goren zabin da kayayyakin abincin suka yi irin su shinkafa, masara, yero da sauran ababen bukatu irin su sabulun wanki da omo har ma da itcen toyawa abinda yasa talakawa masu dan karamin karfi ko kawa.
Ni Aminatu Usman Ahsanin Gambu haci wannan shekara ya mamu tsare 160 wani wuri da 70 masara ita ma shinkafa 20 ga sabulun wanki ga shinkafa kilo 100 wata gumiya 9 yanzu ma ta gumiya 9 tara 100 ba kadago take hatta gishirin miya cada gariya da wani oman wanki wanga sabuni dala 80 yake wanda muke saye 45 tunda muna da iyali 8 7 10 haki komi da aka sani ya tsara
yi mai madara ne tun daga tsaka gaskiya dan jarida saboda Allah mun wasu sai muna dandana kuda matsakani da Allah wannan ijin tallahin mai da shugaban kasar Nigeria yayi kamar mu shi mu tani sala bisa gwamnatin mu dan Allah su tausaya mana gaskiya nan wurin talakan Nigeria an kaje kai yana kuka to matsala ta kai matsala wannan tsadar kayayyaki na ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanyawa hatta wajen masu sai da cimakar cinkoson jama'a na ci gaba da ragewa inda su kansu masu sai da kayayyakin suke nuna cewa ba daga wajensu bane hasali ma abin na ci gaba da kawo masa rashin cinaki
sunana Mamman Sani Isa mai kasuwancin sai da masara da shinkawa maradi mutane sun yi koka da yanda masara ta tashi goren zabo bisa shinkawa tunda tiya ana saida ta dala 115 yanzu gashi masara har ta kai dala 170 haji kaba 20 na sefa rashin kaya ba su cigowa daga Kotonu a Nigeria har da jaye tallahi na mai a can kasar Nigeria shi ya kawo haka tsadaka saboda ana dauko maka nan naira 960 yanzu sun mai da shi naira sai ya kai 2000
mun ya Alhaji Salisu ne masara na wajen hilon kokowa to wannan kaya karin kudin su ba daga remu bane lokaci ne shekara sai ta zo da wanga yanayin in zo wani kana ba shi ne sai ya dan bugo ya kawo ma kudi to yanzu da mun san duk ana ta hayar ne cikin sai a hankali to yanzu ga kaya da sakaru wani in ya amsa an yi tahi to kayan ka ganshi ko kuma sai ruwan lokaci
ana bugun targade
sai ga kariya
shin komi kungiyoyin farar hula ke yi domin nemawa talar ta sassaucin wannan matsi lauli bube na kungiyar rotam rashin jihar maradi
kusa kai ga tsadar rayuwa saboda talaka abinda ake iya mishi shine a kiyaye mishi halin da za ya kai shi wani wuri inda sai ya rasa darajar shi kira ne zani ga hukumomi musamman ma ga shugaban kasa matakin ne wanda ake doka sun san su domin a rage ma ɗan kasa tsadar rayuwa yana da kyau a gaugauta doka wannan matakin ne saboda hali ake ciki wanda in an kai sake sai ta mai damu ga tambayar wa'ansu kasashe cewa su kama mana domin mu kiyaye mu kasan mu wa'ansu abubuwa kamar su yunwa da sauransu matakin ne ya kamata gwamnatin Nijar ya doka kuma ya doke su da wuri ka a yi kariya bayan bugu kamar wanda Bahaushe yake ci
la'akari da haka ne yasa hukumomin na maradi suka fara daukar matakin kawo abinci domin saidawa al'umma masu karamin karfi a cikin farashi mai sauki Mansur Sani muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar
a gaida Mansur Sani da wannan rahoton to kada a sha'afa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 yanzu ga shirin mu na gaba
Majalisar kasa ta fara daukar dumin dora tukunyoyin bukatu kashi-kashi.
Ba tun yau suke irin wannan abun ba. Kashe-kashen da suka yi tsakanin Bode Jibiya da Tadaura Alaka da Sani a kashi.
Shin zai yiwu cikin lami lafiya a bada aiki irin wannan mega kudin kudi mai yawan gaske? Yau shekara 17 ba a kammala shi ba kuma an rasa wanda zai magana.
Game da salon kamun ludayin gwamnatoci kuwa masana ne ke cewa wasu fa sun fara kamun gwamnatin da kaushi-kaushi.
Zaka ga ana fama da irin wannan akan ana fama da irin wannan a Zamfara ana fama da irin wannan a Sokoto ana fama da irin wannan a Benue saboda haka idan ba an nutsu to sai izo e kai mutane wato ramin da muke gani da cewa ba za a iya fita ba
to ko me masana tattalin arziki ke cewa game da farashin man da ya kara tashi
karin man da aka yi a Najeriya a kwanan nan wato abu ne da ake ganin cewa dama shi duk lokacin da aka ce a bar kasuwa ta halinta to ita kasuwa dama ba a ganin ta waɗannan manufofin dama manufofin na jari hujja ne wanda dama shi mai karfi kala karfi ke talaka kuma yana kara zama talaka
waɗannan ba so mun taumaka tattaɓa cikin tarin murya da za ku zaci wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da masu aro ke cewa yana ta ƙara armashi shiri na 127 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin al'umomi na ci gaba da samun tagomashi mai yuwa kuma tafiyar ta tso tagomashin ce ta sa wasu sabbin ƴan majalisar ƙasa suka fara kai kokon bukatar mutanen su da suke ganin sun yi laushi domin kuwa dan majalisar gidan tare Nigeria Honorable Yusuf Shitu Galambin jihar Jigawa ya tashi gaban majalisar yana bayyana jinkirin jan kafa akan hanyar Kano zuwa Maiduguri da yace a gaskiya abun akwai ban haushi
mu abun bace ra ma'ana shine su kamfanin da suke wannan aiki gaba ɗaya ma sun kwashe kayan su yau ba masa wajen aikin nan an ba da wannan aiki yau shekara 17 mun sani gwamnati ta biya kuɗi ba kudin kuɗi masu yawan gaske don ganin cewa an gama wannan aiki amma har yanzu yau idan ka wuce gudun kafin ka je ne tashi hankali in ka wuce da kafin ka je shawarin shi ma hanyar ba ta da kyau sai muke tunanin shin zai yi wuce cikin lami lafiya a bada aiki irin wannan mai makudan kuɗi mai yawan gaske yau shekara 17 ba a kammala shi ba tun kwangila kuma ya kwashe kayan sa ya bar waje kuma an rasa wanda zai magana to wannan shine ya samu kawo nan kudiri ga majalisa don majalisa ta bincika shi me ya faru laifin nawaye to majalisa ta amince za a kafa komiti da zai bincika dalilin watsar da aikin domin ga shawarar tabbatar wannan aiki ya kammala
shi ma dai sanata Abdulaziz Yar'Adua na jihar Katsinawa yayi koke akan harbarban da ake zargin jami'an hukumar custom na yi cikin fushi
abin da ya jawo hankali na shine na samu labari chief of staff na gwamnatin mu ya wuce su mutanen nan na customs zuwa Kaduna kurin sai suka bude mishi wuta tare da iyalin shi da kuma masu tsaron shi wannan abin shi ya jawo hankali na ga bai dace ba domin ba tun yau suke irin wannan abun ba kashe-kashen da suka yi tsakanin bodar jibiya da ta daura Allah kadai sun yi akuri to ganin haka ne ni a matsayina na tsohon soja na sani cewa in dai aka baka wato training na rike bindiga to wajibi ne kuma a koya maka yadda za ka yi amfani da ita na farko dai idan ba kai kanka rayuwarka za ta salwanta ba ne ko kuma wanda ka tsaida yana da ko bindiga shi yana son ya kashe ka ba ne to bai kamata kai halin ba to shi yasa na ga wajibi ne in kawo wannan kudiri a majalisa wanda kuma kun ga mafi yawancin sanatoci waɗanda suke da bodoji a bangaren su sun fito sun yi magana kuma sun nuna goyon bayan su ga wannan kudiri da na kawo kuma su ma sun nuna bacin ran su sun kuma faɗi irin mutanen da aka kashe a bangarorin su to babban abu dai shine muna son lalle wannan abu da ya faru jami'an customs su yi bincike a gano su wane ne a kuma yi musu shari'ar da ta dace
tun bayan nan tsadda sabbin gwamnatoci a Nigeria wasu ke ganin akwai da suka fara salon gwamnatin da alamar kaiwa ƴan adawa naushi sanata Mas'ud El Jibril Doguwa ya ce ai alamu sun nuno su gwamnoni sun fara mulkin da ganin kyashi
kamun ludayin gwamnati a wajen mu zuwa yanzu wani abu ne wanda yake tayar da mutane hankali babu wata gwamnati musamman in dauko maka ta jihohi da ba a korafi da ita ko dan wata kila mewa ne abin da aka fara mummuna daga farko ya ba da kyakkyawan sakamako daga ƙarshe Allah masani amma dai zuwa yanzu ban ga wata jiha da zaka je ka tarar babu waɗansu rigingimu wanda inda so samu ne bai kamata a kawo waɗannan rigingimu a wannan lokacin ba idan kuma ka zo ka dauko gwamnatin tsakiya gwamnatin tarayya ita ma haka ne kar ka manta maganar harkar man fetur da maganar wahala irin ta rayuwa a jikin mutane da hauhawar farashin kayayyaki wanda duk lokacin da ka tashi da safe zuwa yamma sai ka je ka tarar da wani abu ya tashi
amma menene kake ganin ya sabbaba wannan yanayi na kamun ludayin gwamnatoci musamman a matakin jihohi misali
mafiya yawa gwamnatocin da suka shigo yanzu an samu canjin gwamnatoci za ka ga ana fama da irin wannan a Kano ana fama da irin wannan a Zamfara ana fama da irin wannan a Sokoto ana fama da irin wannan a Benue saboda haka idan ba an natsu an gani ba to sai izo ya kai mutane wato ramin da muke ganin da shi ba za a iya fita ba
game da maganar karin kudin man fetur a Nigeria kuwa masani kan tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancauna ke cewa ai da ma ɗaya daga cikin shikashikan jari hujja shine na sama ya danne na ƙasa koda ko zai ta faman numfarfashi
to wannan ka'ida sai dama da take ta harkan a jari hujja wato shi wannan tsallafi din yana daga cikin abubuwan da aka ce ayi kuma gwamnatin Najeriya tana aiwatar da shi ɗan kalori tun daga zuwan gwamnatin shugaba Buhari abubuwan da aka dinga ri kenan gwamnatin Buhari ta ci bashi har ya wuce kima to kuma duk sakannan akwai kaidoji irin nono na magana cewa a cire sallafi a kare haraji da sauransu to waɗannan manufofi ne dama nan ne liberal economics wato harka na jari hujja wanda dama mutakar kasa tana bin su ba yadda za ta yi dole ta kaba kanta za su sha wahala waɗannan manufofin dama manufofi na jari hujja ne wanda dama shi mai karfi kala karfi yake talaka kuma yana kara ga zama talaka kafin gwamnatin ta zauna ta fito da wasu manufofi da kila za a samu sauki al'umma sun sha wahala wato karin man da aka yi a Najeriya a kwanan nan wato abu ne da ake ganin cewa dama shi duk lokacin da aka ce a barka su ta halinta to ita kasuwa dama ba a ganin ta shine ake ganin cewa mai ya karu a kasuwar duniya dan haka bari su ma waɗanda suke shigo da mai su kara sannan na biyu faduwar darajar naira zai kasuwar ne aka ce naira ta nemo kanta kima a kasuwa dan haka hanyar neman kima kenan ya zama ajiyar nan naira ta kai naira 800 da wajen 50 to kuma su waɗanda suke shigo da man nan sai sun nemi dala naira suke saidawa su sai dala su shigo da man su to a irin yanayin wannan to zai kasance dama farashin naira ya fadi dan haka idan suka shigo da mai daga waje zai zama farashin shi ya tsada to waɗannan abubuwan guda biyu suna cikin abubuwan da suka sa farashin shi wannan mai ya karu wannan kuma bamu ga komai ba matakar dama Najeriya ta cigaba da ba jari hujja boli kai yana hawa to ɗan Najeriya sun dinga wahala kenan har sai an kai mutane sun zama sun shiga wani hali
sai dai kuma su ƴan adawa a jihar Jigawa irin honorable Nasir Garba dan tie baje buhun bukatar bayyana musu halin da aka karbi gwamnati suke suna masu cewa koda ba a musu bayani yanzu ba to a gaskiya suna bumbashi
har yanzu ba magana da muke yi a jihar Jigawa mai girma gwamnati bai fito ya mana bayanin cewar ga abin da ya gada ga tsohuwar gwamnati bashi da dukiyoyi na gwamnati domin mu san halin da ake ciki domin mu sa rai akan abubuwan da muke ganin matsalolin mu gwamnati za ta mana
amma baka ganin cewa tunda gwamnatin jam'iyya ɗaya ce ba bukatar ai wannan misali dalla-dalla din
idan gwamnati ɗaya ce duk ɗan jiga ɗan jam'iyya ɗaya ne wannan magana ce ta haƙi a baya
to idan aka
yi akwai ɗan jam'iyyar APC wanda suka yi zarge-zargen cewar akwai wasu makudan kuɗi da aka ware aka ce za a sai motocin nan babu motocin nan babu kuɗin ya aka yi kaga inda an zo a mana bayani an ce ga abin da aka gada ga abin da aka gada ga abin da aka gada za mu iya duba a nan mu ga cewar gaskiya ne motocin nan suna nan gaskiya ne kuɗin nan an ɗauke su wannan magana ne haƙi ba magana ba ce ta jam'iyya magana ce ta haƙi da jaha ba na tsohon gwamna ba ba na sabon gwamna ba a dokar Najeriya babu damar a ɓoye mana abin da ya shafe mu a fito a mana bayani
iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkan masu dabi fun dafe mu da bi ko cewa kwanakin da aka kiba musu fasa na kara karewa tunda dai duk ranar da ta wuce babu damar a sake tushi domin kuwa daga juma nan ma dai saura kwanaki 1407 ne su yi sallamar cikin kudurin da suke ganin suna da taushi kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Mahmud Ibrahim Kolin jihar Kanawa da maman manuniya ya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da koda mun dora tukunyar manuniya sai mun jira su don suke kawo makamashi ni Isa Lodi karan da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kowane mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to akai da Isa Lawal Ikara wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na gaba
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa ala amri sani ila madina bad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana mu'an Sulaiman Maiga libabin masallacin darul kitab was sunna daga sawa ba kuma si gana nasihan mu ta ranar juma'a yau shine batun haƙi musulmi kana da haƙoƙi masu yawa da musulunci ya wajabta da dawon ka musulmi akan ka na ga ciki idan baka da lafiya ya kawo maka ziyara naga ciki idan ya gayyace ka wurin walima aure shi muddin babu haramu a wurin kaje naga ciki idan baya da lafiya kai kokari ka kai mai ziyara naga ciki idan ya atishawa kai kokari ka ce mai yarhamukallah naga ciki kuma idan kaje biyar baya da lafiya kai kokari ka kai mai ziyara ko daga hospital ne ko gida naga ciki kuma idan ya bar duniya kai kokari kamata harkokin ka saboda ka saya kai sallan janaiza shi kar mu je kuma hankalin mai ba mu a'a musulmi kawai ke da wannan a'a addinin musuluncin mu ko dabba ya nuna irin zamantakewa da zai da dabba ta haka addini ya nuna akwai hadisi al-Bara ibn Azib da ke nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi a karantar da abubuwa da dama na ga cike cewa me annabi ya ce wa nasr al-mazlum kai kokari duk wanda aka zalunce mana kai kokarin kai ka taimaka mai ka taimaka mai ta haka ko wanda ba musulmi ba wannan kai da shi ke zamantakewa cikin anguwa kuke aiki waje guda kuke huddawa na yau da kullum karka yadda a zalunce shi ko ba musulmi bane ka nuna mai mahasinul islam kyawawan tabi'un musulunci wannan wani abu ne da yake da shi a kanka kai kokari kuma karka mai sata kai kokari karka mai zamba ko da ma ba musulmi bane kai kokari ku sa mai magana kuma kai kokari karka yadda a hada kai da kai kuma a muzguna mai kuma mun kokari wan falon manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban dadin kai ne ka samu kanka cikana da lafiya kana cikin waɗanda ke so ya azumi su yi sallah wallahi babban gatanci ne ka kai wasa da wanga dama ta haka musulunci na son ai kokari a taimaka ma juna a yafe ma juna a kyautata ma juna kuma kyautatawan ba lalle shi musulmi kawai ba ko ne yake tare da cikin wani hali yana cikin masuwa zaka ka taimaka ma cikin Allah ta'ala zai rufa maka sai
sakallahu khairu masuraro da haka ne kuma zamu sallama da ku a cikin shirinmu na safiyar yau juma'a sai zuwa can an jima da hantsi da yardan Allah ku sake jin mu da shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi wanda daidai da karfe 7 agogon Ghana da GMT yanzu a madadin Maryam Dauda da taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawe sai injiniyan mu na yanzu ni Aisha Mu'azu nake muku sallama